Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana akan mitoci 60, 49 da kuma 25. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa akan mita 102.5 da Radio Amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. Kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe a kuma ko ina akan voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan an tashi lafiya. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji mu dauke da shirin abar Yahuci. Amma da farko ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asubahin ranar 13 ga watan Janairu shekara ta 2018. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfila Hashin Gumel. A jiya Juma'a, ƴan sanda a ƙasar Demokradiyyar Kongo sun yi harbin gargaɗi saboda su tarwatsa wasu matafiya coci da suka taru da makokin mutane 7 da aka kashe lokacin zanga-zangar ƙin jinin shugaban ƙasa Joseph Kabila. Wakilin Murya Amurka na sashen Faransancin Afirka ya ce ƴan sanda sun ɗauki matakin ne bayan da ɗimbin mutanen da ke barin wata majami'a suka fara faɗin wasu kalaman ɓatanci ga shugaba Kabila. ‘Yan sandan sun harba barkonan tsohuwa suka kuma ƙara da harbin gargaɗi. Mutane biyu sun raunata yayin da ɗimbin jama’a suka ruga ta ko’ina. A lokacin da suke cikin majami’a, shugabannin majami’ar Katolika sun yi kira ga Kabila da ya mutunta yarjejeniyar da majami’a ta taimaka aka cimma a siyasanci, wadda ta yi kira ga shugaban ƙasa ya gudanar da zaɓe ya kuma sauka daga kan mulki. Sama da shekara guda kenan Kabila ya ci gaba da zama kan mulki bayan cikar wa’adinsa na biyu, wanda ke zama wa’adi na ƙarshe da kundin tsarin mulkin Jamhuriyar Demokradiyyar Kongo ya bashi. Jami'an tsaro sun buɗe masu zanga-zangar ƙin jinin Kabila wuta a babban birnin ƙasar ana jajiberin sabuwar shekara, inda suka kashe aƙalla mutum 7. ‘Yan kwanaki kaɗan bayan tattaunawa ta musamman tsakanin Koriya ta Kudu da ta Arewa, a mako mai zuwa sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson zai gana da ministocin harkokin ƙasashen waje a Vancouver don tattauna hanyoyin da za a bi wajen tunkarar bazarazanar shirin nukiliya wato da makamai masu linzami na Koriya ta Arewa. An shirya ranar 16 ga watan Janairu ministocin harkokin wajen ƙasashe mambobin Majalisar Ɗinkin Duniya za su gana domin nazarin nasarar da aka cimma na daƙile yunƙurin Koriya ta Arewa na ƙoƙarin kaucewa takunkumin Majalisar Ɗinkin Duniya ta hanyar yunƙurin shigar da kaya taɓa rauniyar hanya. Yayin da masu tattaunawa suka zamanto da ƙasashen da suka aika da sojoji da kayan agaji zuwa Koriya ta Kudu don goyon baya lokacin yaƙin Koriya, jami'an Amurka sun ce ganawar ba za ta mayar da hankali ba ne wajen tsara matakan soja. To, ana shirin labaran duniya ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. A jiya Juma'a, ‘yan sandan kwantar da tarzoma sun yi amfani da barkonun tsohuwa wajen tarwatsa dubban masu zanga-zangar sabon ƙudurin dokar tsuke bakin aljihun gwamnati da za a kada ƙuri'a a kai ranar Litinin a babban birnin Anson na ƙasar Girka. ‘Yan sanda sun haraba barkonun tsohuwa lokacin da wasu masu zanga-zanga suka yi yunƙurin shiga ginin majalisa. Babu rahoton waɗanda aka kama ko kuma suka ji rauni. Ƙudurin dokar ya haddasa zanga-zanga tsawon mako guda a babban birnin Girka, shi ne ake tura tsammanin tallafi na ƙarshe da ya rage wasu kuɗaɗe kafin kawo ƙarshen yarjejeniyar ƙungiyar tarayyar Turai na tallafa a Girka a watan Agusta. Shugaban Amurka Donald Trump ya amince da sabon takunkumi kan ƙasar Iran jiya Juma'a, yayin da saura ƙirs a karo na uku ya ƙaƙaba sabbin tsauraran takunkumi don tilastawa Iran ta daina shirinta na nukiliya. Trump ya ce wannan shi ne karo na ƙarshe da zai ɗaya ƙafa a kan takunkumin nukiliyar domin bayo Majalisar Dokoki da abokan hulɗar Amurka na ƙasashen Turai kwanaki 20 su inganta yarjejeniyar ko kuma Amurka ta watsar da lamarin. A cewar fadar White House, duk wata sabuwar yarjejeniya kan Iran dole ne ta haɗa da makaman Iran masu linzami da kuma ƙayyade shirin nukiliyarta na dindindin. A mako mai zuwa an shirya fafaruma Faransa zai ziyarci ƙasar Chile da Peru, ziyarar da aka tsara saboda mayar da hankali kan matsalolin ‘yan asalin ƙasashen, amma da alamu batun abin fallasa na lalata a coci da rikicin siyasa a ƙasar Peru zai dabaibaye ziyarar. kwanaki kadan kafin wannan ziyarar wasu ƴan tayar da zaunatsi suka kai wa majami'u uku hari a wani babban birnin Santiago na Chile suka kuma bar wani rubutaccen sako dake cewa Papa Roma Francis wato bam na gaba zai tarwatsa ka a jiya Juma'a ne jama'ai suka ce babu wani da ya samu rauni a harharan da aka yi in banda wani ƙananan barna da aka yi Shugabar kasa Michelle Bachelet ta yi kira ga ƴan kasar Chile da su karbi Papa Roma cikin mutunci ta kuma ce har yanzu ba a san ko su waye suka shirya kai harin ba
Labarin duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin a bari ya huce.
Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na abari ya huce
wanda masu magana ke cewa shike kawo da rabon wani
To jama'a masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a wannan safiya ta Asabar.
Haka
malamin tashi lafiya.
Lafiya lau barka da warhaka.
Masha Allah yau muna jin waƙoƙin Margaiya Manalimosh Dibo. Mun fara da wannan waƙa ta mai suna Gondere.
Eh Malanimosh kace
zuwa Manalimosh.
To kan ka Dibo. Mala
Maka ji sosai bane nake mana
na oh mana
Manalimosh
Manalimosh
kamar ka ce manal
eh Manalimosh
gaba Manalimosh Dibo ba
Dibo
eh da wannan waka mai suna Gondere
Gondere eh amma ita tana rayu ko kuwa
ta rasu ai ta jima da rasuwa tun shekarar 2009 ko 2010 ne ta rasu
to Allah ya ji kanta
amin ayya to a ga din bangai suwar sashin Hausa na Murya Amurka zuwa ga Hajiya Hassana Usman Governor Road a Kaduna birnin gwamna da fatan kuna nan lafiya sai gaisuwar Jamilu Abdu Guyaba na gidan radion BRC FM dake garin Kirifi da kawo Muktar Azare sai Al-Mustafa Haji Sufi a Baucin Yakubu sai gaisuwar Ibrahim S Bello na hukumar gidan kurkuku shima a Baucin Yakubu tare da Abubakar Muhammad Dajin wato Jazi kenan sai Honorable Jalo Gani Sarkin Zango wato SA Special Duties na gwamna dan Kwamba a jihar Gombe sai gaisuwar Alhaji Mu Musa na Babaldo mai nama gangare a garin Babaldo jihar Jigawa Najeriya muna mika dimbin gaisuwa da sakon fata alheri zuwa ga Dr. Zubairu Madaki muna taya shi da duk yan komiti muna rufe taron musabaka ta jihar Bauchi wanda suke shirin yi yau Asabar din a garin Kirifi Allah ubangiji ya sa ayi a gama lafiya sai dimbin gaisuwa zuwa ga Sa'idu Abbas dan Sadau tare da Alhaji Muhammad Sabo Turakin Giyade da Alhaji Abdulkadir Sabo Barwan Giya da fatan kuna da lafiya muna mika dimbin gaisuwa zuwa ga Alhaji Aliyu Mai Adashi Ungorimi a Jos Jar Plateau sai Malam Nasir Yusuf Jami'in Yada Labarai na Majalisar Karamar Hukumar Gurum a jihar Jigawa tare da AM Machika mai kamfanin tona boreholes na Machika a Kaduna birnin gwamna tare da Alhaji Sani Ahmad Riman Toro sai dimbin gaisuwa zuwa ga DCP Gimba Mano Dumbulwa na headquarter hukumar gidajen kurkuku ta kasarishin jihar Yobe a da matar kiran da fatan kuna nan lafiya dimbin gaisuwa zuwa ga Honorable Salisu Zakari Ningi tare da iyalansa da fatan kuna nan lafiya muna mika dimbin gaisuwa zuwa ga yan kungiyar masu sauraron fila bar Yahuci a jihar Sokoto irin su Shurba Ali plus ko bakanikin mota more sai mataimakin sa Alhaji Idris mai gado da Kabi Sokoto na fata yadda haka dai ka rubuta sai secretary Muhammadu dan magaji kafinta Lulu tare da maji Alhaji Ahmad Sanda duka maji Central Market Sokoto sai PRO Abu Gwamatsi mai doya fara kasuwar dan kura Sokoto da alkali Alhaji Salisu mai doya fara kasuwar daji a Sokoto sai uban kungiya Muhammadu Gandi Fire Service sai garkuwan wannan kungiya wato Hassan Muhammadu Binanci a Sokoto da fatan kuna nan lafiya sai gaisuwar likita Alhaji Abba Rori Kano tare da Shatima'u Takatuku kai wannan suna wannan suna ya gara ni
gaskiya ya gara ka ga kace zaka tafi malamin irin mu ya tona harshen shi
aka Alhaji dan magaji kafinta Lulu Bodinga sai Alhaji dan Lami dan Malikin Safi ya ja zamfara karshe kuma sai gaisuwar Alhaji Mamman Mai Kaji Maciya dan Auta
Zaria
Zanzau jihar Kaduna Najeriya da fatan kuna nan lafiya
haka to malam idan zan fara ne da yake ɗan kaɗan yau na takuru ka san a sa a baka ya fi a rataya
kwarai da gaske
yau to zan fara ne da sakon gaisuwar fatan alheri kaga har ka sa zan faɗi Manalimosh
zaka fara da gaisuwar Manalimosh
muna mata addu'a Allah ya sa ran ya huta
yau
to sakon gaisuwar fatan alheri ne zan miƙa ta ne zuwa ga Mustafa Muhammad Inuwa daga jihar Katsina ko ka tana shi
Mustapha.
Da ya biyo suka biyo tawagar gwamna da ya kawo mana ziyara na?
Ah, doctor kake ta da yayin kace doctor ai na san doctor shekaru aru da suka shige.
To doctor Mustapha Muhammad Inuwa da kuma Mukhtar Abdulkadir wanda duka suka kawo mana da
commissioner
kudi na jihar
Katsina.
To da fatan dai Allah ya sa sun koma gida lafiya kuma dai ya ce ba maganan yawa.
Ah, ai ba ai marawa ba
ke. Ne ce tap immunity.
An ba su
takardar kariya
daga
a ci abinci
duk abinda aka faɗa ba a cewa
ko komai yawa kawai ka sha kurin munka. Muna fatan alheri kuma muna godiya da ziyarar da aka kawo. To daga nan kuma sai in shiga majalisar a bari ya huce din na shafin mu na Facebook. Akwai Muhammad Yahaya da kuma gaisuwar fatan alherin a bari ya huce zuwa ga shekarau aqida shi sunan shi kenan. Sai Yazid Yahaya Barau, sai kuma Yahaya Bature da Tijjani Dahiru da kuma Dahiru Dankoli. Sai ga sofata alheri a bari ya huce zuwa ga Aliyu Muhammad Inuwa da kuma Aliyu Muhammad Alrumo da Tijjani Singa. Sai ga sofata alheri na bari ya huce zuwa ga Sani bin Umar da Sulaiman Fage da kuma ga sofata alheri zuwa ga Sani Salisu Darma da Ibrahim Lawal. Gaisuwar fatan alherin na bari ya huce zuwa ga Sanusi Jibrin Ya'u da kuma Nafi'u Rabi'u, sai kuma Awwalu Ali. Da gaisuwar fatan alherin na bari ya huce zuwa ga Khalid Muhammad Ahmad da kuma Muzammil Ahmad Jigiriya. Sai daga ƙarshe rufe da gaisuwar fatan alherin zuwa ga Abubakar Alƙali a jihar Katsina da kuma Ali Ahmad Alƙali da kuma Ibrahim Alkamawa a Kaduna a Najeriya. Sai kuma gaisuwar fatan alherin ta ƙarshe zuwa ga wanda ake kira da Sama'ila Zatu da fatan sun ji kuma
suna nan lafiya. Hello, haka yake.
To bari mu koma mu shake dan naji waƙoƙin da ka zabo ba, nakan sai hankali a lajiro.
Haka. Wai abin nan ne almajiri ne a sai je bara da je bara ma kuma sai je bara gidan karuwai
to fa
to kawai sai ga malamin sa ya fito daga ɗakin wata to malamin nan kuma to ya rasa ne zai da ya ga almajirin sa ji
to malamin me je
eh a to ba wai sai abin da ya kai mala almajiri dai ya kai shi ya fito a ɗaki kawai sai wani azanci ya zo masa ce kai alhamdulillah ce alhamdulillah da bore takar musulunci
malam kenan wai bo kai buga kasa ta ce zai mutu gobe ce ƙarya kasa to din da ba ni guntu bare dan baka wani dan guntu
haga
shi ma wannan na dinga dariya kamar zan faɗi a yi wai saniyar ɗan Fulani dangi na ba lafiya ya ce to Allah ka ba ta lafiya tana warkewa zan yi azumi kamar guda 29 zuwa 30 saboda in gode maka Allah kawai saniya ku bayan kwana biyu ta ji sauƙi ce a to bari in cika alƙawari ɗan Fulani kawai sai ya ɗauki azumi tiriyan sai da ya 29 gobe zai yi na 30 sai jikin saniya ya tashi ranar 29 nan da ya saniya washe gari kafin ya ɗauna 30 ta ce gagarin kuna
ta wuce saniya ta mutu
ta mace ɗan Fulani shi a rado a azumin bana wato azumin bana in yazo ba zai ba kenan
ba zai ba
ya yi kakara a can na ce to an yi mai 30 ne fa aka ce wai ya yi ta ce wai ne 30 ne shi sai ya yi guda daya kawai
sai kara guda daya kai
guda daya kawai
wato ya riga azumin sa
ya azumin da kawai shortcut
wanda shi ne shortcut din ka akwai wani labari kuma wanda Umar Sa'id coach naga ya buga cikin shafa bare huce na WhatsApp aka ce wannan wai maye ne ko rainin wayo takin labarin kenan aka ce wata rana ne masu patrol sun fita aiki da dare misalin karfe 1 na dare sai suka iske wani dan maye ya sha ya bugu yana tafiya da kyar sai suka tare suka tambaye shi wai suka ce daga ina sai ya ce daga gida sai suka ce to ina zaka je haka sai ya ce zai je gidan radio ne sai suka ce me zaka je kai a gidan radio yawa a gidan rediyon bayan kuma duk su ma sun tashi an rufe
to tunda ka san irin kasashen mu dama yawanci 12 dare
12 dare an riga an tashi balle karfe 1 shine budan bakin sa kawai shine sai ya ce musu ai dama ba ku sani ba ai ni ne mai yin shu 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 din na gidan rediyo
ba rediyon take shu ba inji ba to shi kenan aka dauka aiki ya dinga shu
eh wato wadancan sun riga sun kuma zuruto sun tashi wannan shushu da ake ji din nan eh to shine yake wannan shushu
din da kansa ne ce to akai baka je da wuri ba inda suna kullewa zaka fara shudin to ba yake shudin ce nan a can
din da baka yi sama
ba yace kai mai wa wanda aras kai latti
eh haka dai
eh ya Allah ya
Allah ya Allah Come on.
kamata mu dasa aya nan saboda lokaci ya fara kawo jiki ba
gaskiya bala ira ta iya waka wallahi ta iya
kwarai da gaske kwaye tana daya daga cikin zabiyoyin kasar Ethiopia baki daya kafin rasuwarta
rayuwar kenan da
rayuwa haka take kwarai da gaske kuwa masu sauraro sai Allah ya nuna mana mako mai zuwa da ji mu dauke da wani sabon shirin a madadin
Usman Kabar Ahmad
Ibrahim Alfa Ahmed ne ke cewar mu huta lafiya
Madalla da haka muka kawo karshen shirin namu na yanzu sai kuma can anjima da hantsi zamu dawo da wani sabon shirin in Allah ya yarda inda za ku ji mu dauke da shirin karamin sani yanzu a madadin sauran abokan aiki anan sashin Hausa na murya Amurka ni Nazir Ahmad Hausawa ke cewa a huta lafiya.